masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyi na barka da asuba
barka ka dai malama gari da fatan kin waye gari lafiya
na tashi lafiya na ji waka ta ratsa ka
eh to wai abin nan ne da ake ce wai tuna baya kin san duk da yake ba zuwa muka yi gidan disco ba amma dai muna san kana ji ta hanya kana wucewa kin san da an yi yayin su sosai
irin waɗannan wani haka ana ma magana
eh gaskiya
ai yau abin da Bature yake cewa din nan special dedication ne
ma'ana sadaukarwa ne
ta musamman
eh ta musamman ga mai sauraron mu ko da wani
ga mai sauraro yawa Hajiya Maryam Suleiman wacce aka fi sani da Mama Kyauta shugabar mata Miyeti Allah ta zone 3 wato ita ce take cika shekara 60 kuma tace ba waka da take faranta mata rai a rayuwar kamar waka Don Williams
Allah sarki to wai ki
sabili da haka yau bukin haihuwar ta ake
to lalle dai mun taya ta murna amma dai akwai abin ban mamaki a nan kin gane wai fulani da abin nan ne maimakon inji ta ce a busa mata sheshe ko kuma ake tana jin dadin wakar dan kolo ban san ko kin san wani dan kolo ake kiran shi ba
ai ko na sanya na ai ko kanku ya waye
ai malama Grace ni kin gani nan
joro yanzu ba magana sallah
ai busan nan da naji ta in ga yanki jiki na har bari yake in ga yanki
ba a ta busa
to Maman Kyauta muna taya ta murna muna kuma fatan Allah ya bada karin shekaru masu alkhairi kuma masu albarka
to tunda barkar haihuwa ake nima zan mika gaisuwar baika haihuwa gangwata Linda Mama Comfort ita ma ita tana cika shekara duk ran da kuka yi bukin independent kuna tunawa da ita ne dan ita ranar Najeriya take bukin yancin kai ran nan take ta bukin cika shekara
rana ɗaya aka haife su da Najeriya dai a takaice
ita rana ɗaya aka haife su da Najeriya
to an huta
saboda haka bukin ta kuke yi
eh gaskiya kam duk ana bukin Najeriya ita ma ana bukin ta
haka muna taya Najeriya murna cika shekaru 60 da samun yancin kai muna kuma tunda dukkan waɗanda aka haifa a wannan ranan su ma murnar ganin wannan rana Allah kuma ya maimaita mana Allah ya sa mu cigaba a ƙasar mu ta kowace fuska da muke fuskantar kalubale
to amin summa amin Malama Grace sai kuma mu taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da Alhaji Yusuf Zubair waɗanda su kuma ba murnan a haihuwa bace, anan murna ce ta ɗaurin aure na ƴaƴansu da za a yi, wato Zubairu Yusuf Zubair da kuma Sa'ima Bashir Abubakar, wanda in Allah ya yarda za a yi shi ba yau ba, wato mai zurfin ido ne Jibira na wata yau za a yi
shi, ma mai zurfin ido
ne, mai zurfin ido ne za a yi shi Jibira na wata yau ranar Asabar in Allah ya kai mana rai da karfe 2 na rana a masallacin Sadiq Abubakar dake kan titin Galadima Kwantareshiya, to Allah sana faɗi daidai,
amin,
Dogarawa wato a New Extension Sabon Gari Zaria jihar Kaduna, to Ubangiji Allah ya sa albarka kuma Allah ya sa ai lafiya a kuma gama lafiya kuma Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaye ba,
amin summa amin. To sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna su ma wannan aure za a yi, amma wannan auren yau ake yin shi tsakanin ƴaƴan marigayi maimako Galadima Sambo ne da Mr. Joseph Ogleku, waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu yau ɗin nan. Patience Joseph da angonta Ibrahim maimako Sambo za a yi auren ne a majami'ar Good News da ke Wintin Dada Bauchi da ƙarfe 10 na safe, wato nan da ƴan sa'o'i kenan. Kana muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Salisu Abdulkadir da Alhaji Aliyu Usman Muhammad domin auren ƴaƴansu da za a yi, Najib Salisu Abdulkadir da kuma Zainab Aliyu Usman, su kuma za a yi auren nasu ne gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu da ƙarfe 11 na safe a gungunzo babban ɗaki Dokon Makera gidan Malam Habu na Shehu mai hula. Allah ya sa Shehu ne ka san irin rubutun sai a hankali,
eh gaskiya ne,
to Allah ya sa an yi adace waɗannan ango da anguna ko angwaye ne muka ce, ko anguna da angwaye ne da amare,
to
Allah ya sa an yi adace,
to amin tuma amin.
You're my friend when I'm hungry, you're my shelter from troubled winds, you're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over, you'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry, you're my shelter from troubled winds, you're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend.
Sai kuma wannan wato wato abokinmu ne a za mu taya murna, wato Hayatuddin Ahmad Bawa, saboda wato ɗaukakar da Allah ya bashi ta samun mukamin kwamishina a gwamnatin jihar Kebbi, wato kwamishina kuma ɗan majalisar zartaswa na jihar Kebbi. Muna fatan Allah ya masa jagora a Hayatuddin Ahmad Bawa, Allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya. Malama Grace da kika ambaci wato me yake Allah da muka taya ita maman kyauta murna, to ya sa na tuna da babanmu wanda shi kuma shine shugaban kungiyar ta me yake Allah ta jihar Kebbi, Alhaji Muhammadu Dan Ali, shi ma muna yi masa fata alkhairi, kuma muna fatan suna cikin koshin lafiya da sauran ƴan uwa da iyali baki daya.
To mun kuma bari mu kammala wannan babin da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rasuwa a cikin wannan makon, wata kanwar mu mai gidanta ya rasu. Muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan group captain Willy Umaru retire da matarshi Comfort da kuma ƴaƴansu Nancy da Alhamdu da Jadida, wanda Allah ya mishi rasuwa a cikin wannan makon.
To Allah ya bada haƙuri, Allah ya kuma sa mu kuma ya kyautata tamu makoma.
Lord, I hope this day is good. been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. But when you're planning just how it will be, plan a good day for me. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good.
Dan sanyin da bari mu koma kan zango wannan labari da muka muka bada makon da ya wuce.
Ai an yi tafakiya. Kai.
Ada ba magana.
An yi tafakiya an gane.
An mai da martani akan wannan.
An ko mai da martani malama Grace, amma kuma kowa ko ya faɗi gwanin nasa.
Kowa ya faɗi gwanin nasa. Akwai waɗanda suke cewa ai Fulatani ne, wane barbare ne, wane a cikin masu.
Allah ya kiyaye ta. Ai ku annan duk an san kowa ne, amma ni dai bazan faɗa ba yau.
Labarin dai kamar yadda muka bada labari ne tsakanin makareta abokai. Wani yace ya bada labarin cewa jaririn ciki ya gaishe ya gaida shi yace sannu baba, kuma domin yayi kama da mahaifinsa. Sai kuma wanda ya bada labarin cewa sun shiga mota daga Kaduna har suka isa Kano, a ce direban motar ya mutu tun da suka fita, basu sani ba, har sai da suka
isa aka shiga gidan mai aka sha
wai aka shiga gidan mai aka
wai sannan ana ga mace ka hito inda nan za a sa wai sannan aka gano ya mutu
to muka tambaye su a cikin wadanga waɗanda biyu wane ne ya fi ƙarya. To na sanye na mutum na farko da ya rubuto shine Muhammad Y. Bajoga.
To
sai Muhammad ya ce kai kowannensu baƙareci ne, amma dai mai motar nan ya fi ƙarya.
To kin ga shi kuwa Usman Danfodiyo layin dangana da magaram, shi kan yana da nashi wara'ayi, ya ce to amma dai da farko ya ce a gaishe ku na sanye na da Grace. Amma wanda jariri ya gaishe shi ya cancanci a nada masa rawanin ƙarya.
To da Kadiriya Riyadul Janna da Kabal Ahmed Mu'azu cewa suka yi kai, ba zai iya yanke hukunci ba, amma zuki ta manne, wallahi kowane makareci ne.
To shi kuma wato Abubakar Malam Kare daga jihar Kaduna ya ce gaskiya na motan nan kawai, wato na direban nan ina ganin shi yafi jan hankalin shi.
Shi kuma Usman Fari Jebuwa wo cewa yayi gaskiya, wanda yace jariri a cikin uwarsa shine yafi ƙarya. Kana shi kuma baba gana Alhaji Nuciya wace kan yace wallahi Grace za ku fasa min ciki da dariya. amma duk yadda aka yi, wanda ya bada labarin direban nan ya mace ba Hillatani ne.
A'a, to kaji shi kuma. To To shi ma dai Muhammad Karda da magaram Grace wato shari waye da wata doguwar dariya. Yace ha ha. To amma kuma zai dace to salam BOE. Bam wai bambara kai wai an ce da namiji Hajara. To wallahi waɗannan dukkanin su mazambata ne amma dai mai mota yafi zafafa labarin nan.
To sai Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi yace a ra'ayin shi mai motin yafi ƙarya, ita kuma Aishatu Musa wada barikin ladi da Maimuna mata Aliko auta kafinta Yalwa da Fatima Musa wada barikin ladi suka ce wayyo Allah cikin mu zai fashe da dariya. Wallahi cikin mu zai fashe da dariya don haka ba za mu iya ba sai dai ku yanke hukunci. To dariya ta kace su sun kasa magana.
To ita kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa wato ita ko cewa ta yi maganar gaskiya wanda yace jariri ya gaishe shi wallahi ya fi ƙarya kuma ina gaishe ku. To amma shi Zakariya Abdullahi shi kan cewa ya gaskiya mai motan nan ya yi ƙarya yanzu yace yanzu a ce wai tun daga Kaduna a ce mutum ya mutu wai amma ya tuka mota har Kano kai farfesu wato an fesa ta da yawa kenan
ya fesa gudu a cikin ƙarya. Da Khalid Hassan Abubakar da Abdullahi Ahmed da Kyar Mustafa da dan kirki ki Dauda Garba da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan da yaro Yusamu da kuma baban gida Alhaji Nuciya wace kan dukkan su cewa suka yi wannan direban shi yafi ƙarya.
To to shi kuma Musa Malan Indo ina wato daga Kazoye a Jamhuriyar Niger shi abinda ya fara da shi yace dan ƙari.
To ba
to sannan shi kin sani shi duk ba waɗannan mutanen ma suka bashi ƙarya ba da wanda ya bada labarin jaririn da mai motar shi cewa yayi matan nan da mata ce wai ai don yayi kama da babanka ne ka ya gane ka. To yace ita ce sarkin makaryata ta mata ta wannan zamani.
A to ai makaryaci ne yace matar ta ce waye ina waye ke da shedan wai akwai wata matan da ta gaya mai.
To kin san ana ce wai zo mu baya fushi da makaryaci
mara. A kai dai shi dai na nema ya leka mota. To sai Saminu mai gadan kusal ta fawa balewa da Mohammed Dan Budam Shani da Ibrahim Lado da Gambo Baba Wuro da Binyaminu Jamo Wulijo da kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa dukansu suka ce dukansu makaryata ne na kin kari ba maza ba za su iya zaɓar ku guda ba.
To Jiko Salihu Bala Zango da Yakubu Ali duk da yake shi Salihu Bala Zango daga Tafawa Balewa a jihar Bauchi yace ai kuwa direban nan nashi yafi sauki saboda ya nuna cewa ya saba bin wannan hanya ne kuma a wannan gidan man ma ya saba tsayawa. To kin ji shi ya magoye bayan ƙarya kenan.
To shi ashe kaji ashe shi ma abokin ba za mu ce makareci bane a ce su ma layin su ɗaya da waɗanga.
To madalla.
To sai Mohammed Karda da bagaran yace Grace da fatan kun tashi lafiya gaskiya abinda kuke faɗan nan abin dariya ne amma ni ma ba ma zan iya cewa komi ba sai dai kawai ina so ku gaida min abokaina Malam Ali Abdu da Jibrin Rabi'u da Kamal dan garin Dogo a tashi lafiya.
To shi ko Yakubu Ali ke Yakubu Ali ga nashi hukunci cewa ya haba Auntie Grace ai shi kansa wanda ya ce jariri ya gaida shi ya sallama ya san an fi shi ƙarya don gashi ya ce wa abokin shi wallahi ƙarya kake yi ta yaya gawa za ta yi tuki. To ga tudu ga kware ga kwana ga ramu ga jami'an kan hanya duk ba a gane ya mutu ba sai a Kaduna. To kin ga saboda haka shi mai jariri ya san an fi shi ƙarya
ya shi ba ashe ya san akwai kowa da irin tashi shi ma lambar shi. To sai Bafasi Gorko Kokoshi Allah ya sa haka sunan ne yake da Sani Musa Abubakar Dan Zango da Yusufu Munkale Yusuf da Alhaji Yusuf Foreba Gashiwa da Yusuf Maileda Gololo da Lawan Ilyas Ismail dukkan su cewa suka yi direban nan yafi ƙarya.
To lalle ko Izzaddin Yusuf Iziu mai gatari da shi da Nura Abubakar gidan Abba daga Bodinga ta jihar Sokoto. Wato duka abinda suka ce mai ba da labarin direban nan yafi zama babban makaryaci, don shi na Sokoto ma cewa yayi ta yaya hakan ma za ta faru in dai ba wato dan yabo ke jaye da ita ba, to ke ji wata sabuwa. Ni dai ba ni na faɗa ba.
Wadanda kamar yadda muka ce wadanda suka aika mana da sakonni sun fi dubu, saboda haka dole mu jabirki nan. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za kuma mu ji ra'ayoyin mutane a wannan kacici-kacicin da zamu gabatar a yau din nan.
Umar da malama gida.
I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love, I believe in babies, I believe in mom and dad, and I believe I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. And I'm an ordinary man. Sometimes I wonder who I am, but I believe in love. I believe in music, I believe in magic, and I believe.
Ai na gurbi an gabatar wa masu saurari da kacici-kacicin mu na yau.
To yau kacici-kacicin labarin bujinta ne, ana so a ga wane da ya fi jaruntaka a cikin waɗannan mutanen guda biyu yau.
Gaskiya kin san kamar babbar jabba Fulatani ya yi warbare jaruntaka ba?
Yawa, to kamar ka sani ko da babbar bare ne da babbar Latani a wannan labarin.
To mu je zuwa.
Labari ne da Ibrahim Iro Modake Awe ya aiko mana a wannan dandalin. Kamar yadda muka faɗa, masu saurare idan suka je suka amsa kacici-kacicin su ma suna iya aiko mana da nasu kacici-kacicin. Yace to ni ma ga nawa labarin. Da farko dai waɗansu mutane ne, kamar yadda nace, bare-bari ne da Fulani. Da babbar bare ne da Fulani, babbar Latani abokan juna na ƙin ƙari.
Ana shirin tako.
Shikenan suka yi tafiya ta kai su tafiya, suka yi dare.
To.
A cikin daji. Suka dare suna tafiya kenan, sai suka zo suka wuce wani gindin tsamiya. To ka san Fulani ku kuna irin tukunna, kuna kitso
kai kwarai.
To shikenan babbar bare na gaba, babbar Latani na bi a baya. Babbar bare na ta bada labari, yana ta bada labari, ashe shi bai sani ba, abokin nashi can ya baro shi baya.
To
yayi ta labari, yayi ta labari bai ji an ansa ba, wai ga bai gaba abokin shi babbar Latani ba, sai ya dawo. Ashe babbar Latanin nan daidai da suka zo gindin tsamiyan nan, akwai ashe wai ashe akwai aljani akan tsamiyan.
To
sai aljani ya kama tukun kan ya kama kitsan babbar Latani ya rike.
Shikenan kisan ba ihu zai ba ko?
Ba ihu, a'a, ai bai ihu ba.
Ai na maza ina ba sa ihu, ai sai dai juya ya shashi sanda gol mode.
Ashe babbar Latani da karambani. Wai ashe wai sai babbar Latani wai ya aje sandan ma ka san yadda suke, ai ka sha ganin Fulani suka je kasuwa.
Ya to karin da ya saka.
Yawa, musamman ma sun ga mai kosai. A gaban mai kosai ko
logo. Ya jira ya ji, me za ka iya yi kai na can sama, me za ka iya yi?
Yana zuba jinta. Ya ji sandan shi ya kattara ta yadda yake na ya rike.
Wannan kam.
Kwankwaso. Ya yi balance. Shi ke nan wai ashe yana jira ya ga aljanin nan, shegen aljanin me zai mishi.
Wannan kam.
Sai shi ke nan kai babbar bare ka jira ka ga baka ga babbar Latani bai taho ba, sai ka dawo. Sai yace ya gan shi a tsaye, yace a'a to kai kuma malam menene ne yasa ka tsaya a nan? Sai babbar Latani yace mishi kai wani dan iskar aljani ne nan
ya rike mu
ya rike mu tuku
maza
wai hawa ne nan ga abin da yake nufi
eh eh da kyau
yana nema ya bata mana lokaci ina tsayawa ne ga abin da yake nufi
eh aha
shikenan sai bu barbare da yake haka sai bu barbare ya tsaki yace ya bude baki yace bari mu ga shegen bari in sha bishiyan nan gani
eh
ga karama wani dan karama dan iskar aljani ne ya rike ka sai fara kokarin hawa tsabiya
toha da kyau
ya kwato ya
kwato aboki
aboki shi fada shikenan yana kan hawa tsabiya kenan sai babullata din yace mishi to sako mu tafi ya sake ni sako mu tafi ya sake ni ashe shi dama babullata din so yake gani ya koma ya bada labarin cewa ashe bare bari
tsoro
gare su
oh
to da fara ya mishi goma ya ce wai ashe matsoraci ne duk kurin nan da yake matsoraci ne
to amma ina tabbatar miki ko da gaskiya ne ina tabbatar miki wannan mutumin ba zai daga daga wurin nan ba ina ai maza ba su haka nan in fara miki
inji Ibrahim Iro a cikin sidin nan wa ya fi jarintaka
to madallah mala Iro to muna godiya kwarai da gaske kuma muna sauraren ra'ayoyin masu sauraren mu amma fa ai adalci
Allah ya nuna mana mako mai zuwa a cikin babbarbare da babbullata ne wane ne ya fi jarintaka yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyinna
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
When someone wants you they should just say it's so You'll understand if you take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. They sing it on the radio. They're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. They sing it on the radio. The words I'd say don't seem to sound as real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go.